wata masarauta doke kungiyar kwallon gafa ta Olympiacos da kwallo uku da daya a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai yau wajen Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 na gaye na uku a wasannin rukuni. A sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon gafa ta Benfica ne ta kashe hannun Manchester United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Juventus a gida ta doke Sporting CB da kwallo 2-1 sai Basel ta bi CSK har ga kasar Rasha ta doke da kwallo 2-0. Bayern Munich kuwa a kasar Jamus ta doke Celtic da kwallo 3-0 sai Anderlecht ta kashe hannun PSG a gidansa da kwallo 4-0. Karabak sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Atletico Madrid yayin da Chelsea ta tashi can jarar 3-3 tsakaninta da Roma. Ga kuma yadda zaman teburin yake bayan kammala wasannin na rukuni a jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin A tana jan ragamar rukunin da maki 9 sai Marseille tana mataki na 2 da maki 6, CSK Moscow tana mataki na 3 da maki 3, Benfica tana mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin ba, kuma PSG na kasar Faransa tana mataki na 1 ne da maki 9, sai Bayern Munich na kasar Jamus suke mataki na 2 da maki 6, kungiyar kwallon kafa ta Celtic tana mataki na 3 da maki 3, Anderlecht tana mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin C, Chelsea tana jan ragamar da maki 7 sai Roma a mataki na 2 da maki 5, yayin da Atletico Madrid take mataki na 3 da maki 2, Karabakh tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin D kuwa Barcelona tana jan ragamar da maki 9 sai Sporting CB da maki 4, kungiyar kwallon kafa ta Juventus da maki 3 a mataki na 3, Olympiacos da maki 1 a mataki na 4, Liverpool take jan ragamar rukunin E da maki 5, yayin da Sparta Moscow take mataki na 2 itama da maki 5, Sevilla na kasar Spain tana mataki na 3 ne da maki 4, sai Maribor tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin F kuwa Manchester City ne a gida Manchester City tana jan ragamar da maki 9 yayin da Shakhtar Donetsk take mataki na 2 da maki 6, Napoli tana rufa musu baya mataki na 3 da maki 3, Feyenoord tana mataki na 4 ba tare da maki ba, yayin da a rukunin G kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suke mataki na 1 da maki 9, sai RB Leipzig na kasar Jamus suke mataki na 2 da maki 4, FC Porto na kasar Portugal tana mataki na 3 da maki 3, Monaco tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin H kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain wanda take kira Campbell tana mataki na 1 da maki 7, sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila ita ma da maki 7. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana biye da su a mataki na 3 da maki 1, sai Apple na Goethe tana mataki na 4 da maki 1. A yau kuma za a kara ne a gasar na cin kofin European League, wato wasan kasa da zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018, inda kungiyoyin kwallon kafa 48 da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar Turai suke kece raini a tsakaninsu don fidda zakara a gasar. Su ma da yanzu haka suna matakin na rukuni ne, inda za mu kawo kaɗan daga cikin wasu wasannin da za a fafata a yau. Da kungiyar kwallon kafa ta Astana za su karɓi bakuncin makami Tel Aviv da kwanzi da misalin ƙarfe 4 na yammaci a gogon Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Austin Sun kuwa za su fafata da Atlantico Bilbao ne da misalin ƙarfe 6 na yammaci. Sai kungiyar kwallon kafa ta Bardstok Skopje za su fafata da Real Sociedad. Kungiyar kwallon kafa ta Kainan kuwa za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne, sai Nesta a gidan su fafata da Lazio. Kungiyar kwallon kafa ta Zenit za su fafata da Rosenborg ne, yayin da Zurich za su karɓi bakuncin Hertha Berlin. Kungiyar kwallon kafa ta Hamburg biye shi ba kuwa za su farge gumi ne da FCSV. Kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille za su karɓi bakuncin Victoria. Sai kungiyar kwallon kafa ta Kyoto za su fafata da Salzburg. Kungiyar kwallon kafa ta FC Lugano kuwa za su karɓi bakuncin Victoria Pilsen ne, AC Milan a gida za su karɓi bakuncin NEC ne da misalin ƙarfe 8 na dare a gogon Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a kasar Spain za su fata da Slavia Praha ne, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Sporting Braga za su fara da gumi da Ludogorets. Everton a kasar Ingila za su fafata da Lyon ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Kiev karɓi bakuncin Nyombo, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta za su fafata da Apollo Limassol. Ita kuwa Hoffenheim za su fara da gumi da Istanbul. Za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban wanda ya kama tun da ƙarfe 4 na yammaci har zuwa ƙarfe 8 na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chari. A wani labarin kuwa na nuna cewa a sakamakon nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu a jiya na doke kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos da kwallo 3-1, inda ɗan wasan gabanta na Lionel Messi ya samu nasarar jefa kwallo ta 2 a ragar Olympiacos a cikin minti na 61, hakan ya ba da dama wa ɗan wasan ya zamo ya jefa kwallayensa na 100 a raga a wasanni daban-daban da Messi ya buga a nahiyar Turai. Messi ya kasance dan wasa na biyu a cikin jerin sunayen ƴan wasan da suka ci kowa hazaka wajen jefa kwallaye a raga a nahiyar ta Turai din, inda ya biyo bayan ɗan wasan gaban nan na Real Madrid ɗan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo, wanda ya jefa kwallo 113 a nahiyar ta Turai a wasanni daban-daban. Lionel Messi dai ya samu nasarar jefa kwallaye 82 ne a cikin 100 duka da kafar hagun, yayin da ya jefa kwallaye 14 da kafar dama, kwallaye 4 kuma tas da kafan da ya inda jefa su da ka. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau. Ci gaba da sauraron dandalin biyu.